Muryar Martin Pebu kenan yayin da yake karanto manufar zanga-zangar neman shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo tare da mataimakin sa Dr. Mahmudu Bawumia da ministan kudi Ken Ofori-Atta su yi murabus. Daruruwar mutane ne suka fito daga wasu yankunan kasar Ghana domin halartar wannan zanga-zangar wadda suka mata suna da Kumepreku wato kashe ni baki daya. Mafi yawancin masu zanga-zangar suna sanye da jajayen kaya kuma wasu suna rike da kwalaye da aka rubuta cewa shugaban kasar Ghana dole yayi murabus. Daya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zanga-zangar kuma masanin harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa Malam Adib Sani ya ce sun bi duk wata matakan tsaro da doka da hukumar tsaro ta ƙasa ta gindaya musu, don haka idan gwamnatin ƙasa ta ki sauraron ƙararsu akwai wata hanya daban da za su sake bullowa da shi.
Mun fito mu fadi ma gwamnati kaman ba mu kuma son shugaban ƙasa da vice president din shi su tashi, because su suka kawo muna wahalan ga duka a cikin Ghana because of corrupt practices in su suna run garin kaman family business ne. To wannan ne ba mu so, shi yasa muka ce su wuce. Muna da democracy a cikin Ghana, akwai laws, akwai public order act, duka mun bi. Mun zana ma police takada sun reply suka ce sun ba mu security. To wanga democratic right ne, kuma mu citizens ne, mu ba politicians ban, ba mu yi affiliated to any political party ba. Kin gane ya?
To idan shugaban kasa bai saurari wannan zanga-zangan ba, me za ku?
Mun petition parliament, mun so parliament to start impeachment proceedings. Mun su kuma ba su yi wani ba. Kin ga abin da ke faruwa yau, ya je Ghana duka mutane sun kira mu suna son su take part. Wasu ma sun fito Tamale and other places a cikin Ghana don kowa duka nan a jin zafin garin nan.
To ba ku son gyara, kawai shugaban kasa da mataimakin shi sauka
shikenan, because ba abin da zai yi. Da yace an yi gyara, muka ce to yayi magana Sunday, da yayi magana komai bai fito cikin wannan magana ba.
Honorable Mubarak Masaudu mai neman kujerar mazabar Asawasi karkashin jam'iyyar Adawa ta NDC ya ce babban abin da ke ci musu tuwo a kwarya shine matsalar cin hanci da rashawa.
Na farko finance minister kusan ababen da ya gudana duka nuna cewa bai yi aikin nan. Corruption cin rashawa Akufo-Addo kusan yana mulkin kasanga da yan wayan shi ne suna kwasan kudin kasa. Wannan ababa muke ganin kamar ya kamata a daina.
Wasu mutanen kuma sun bayyana dalilansu na zuwa wannan zanga-zangar.
Sunana Ibrahim Tanko daga Dakuma, Accra. To gaskiya mu duka mun fito mu yi wannan demonstration ne saboda abin da ke tafiya cikin wannan kasar babu kyau. Ana gajiya, yara na wahala, manya na wahala, mata na wahala. In ka ci abinci ba kai ka ci, ka cire kuɗi za ka ci abinci ba, abinci kaɗan ba zai ise ka ba. Shi yasa muna wahala. Abin da muke so ne wannan shugaban kasar bai zo mana da yeri ba, abinda muke so ne kawai ya sauka.
Sunana Anita Samas. Wannan demonstration my other is not too good. Wannan demonstration dey simple one ne. Kawai dey muna so shugaban kasa ya sauka. Saboda abun yayi sada. Wannan ba magana Ukraine da Russia ba. Kin gane ku?
Rabiu Maude ɗan masanin Hausawa. Matasa sun tashi su gwada cewa ɗan manya ko kuma government ba su iya su tafiyar da al'amuran garin su ba da hanya in ya so waɗanda za su tafiyar da shi su yi. Saboda shi in yau mun fito mun zo mu nuna ɓacin rai ne game da al'amuran da ke faruwa.
A faɗar wanda ya jagoranci zanga-zangar kuma wanda ya karanto manufar zanga-zangar Martin Pebu ya ce shekaru biyu sun yi nisa kan haka suna kira ga majalisar dokokin ƙasar Ghana ta sige shugaban ƙasa sannan ta yi gaggawan mika mulki ga masu rukun ƙwarya.
Hawa Abdulkarim Yonfaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.